When my marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have the way with me, stay with me, sway with me. La da 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 da. Sway with ease. When we dance, you have your way with.